more music at houseofsongs.com.
Ga wata waka ba wan zuciya ga darzare mai girkirijiya farfesa sai ka bi a hankali koko ka zamba wan san zuciya gantali koya wan sharholiya ga darzare mai girkirijiya a rayuwa sai ka bi a hankali koko ka zamba wan san